Naku Production.
Kichi zadina asoye yana yodachi kimana kalariki azuche kenza mtota wayamata
kaine zamina asoye yana yodachi kabana akalarka azuche kaine sanya wadang zata
nagaro haske asoye ya alaserichi idan wasu sun fado zuran wata ta zama zani ce wanda yo hakuri a soyayya zai yo dace ni na samu ta wa mai so na ban canzawa yar gata Tawa